ke sauraro sunana Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate ne lamba 86 karkashin mai shari'a Faruku Ibrahim inda a daidai wannan lokacin ake sauraron kotun domin ta bayar da kwarewar hukunci ma'ana kwarewar hukunci dangane da rokon da wani lawyer yayi akan wani matashi mai suna Abubakar Muhammad wanda ƴan sanda suka gurfanar da shi sakamakon batawa wata matashiya suna kuma a daidai wannan lokacin muna tare da shi lauyan wannan matashiya wanda aka batawa suna ko kuma ake zargin an bata mata suna tunda kotu ce kawai za ta iya tabbatarwa an yi ko ba a yi ba barista za mu so mu ji cikakken suna
Hussein Ahmad Makari
to barista Husaini ga Abubakar Muhammad da kuke kara a gaban wannan kotun menene ja kuke karasa
eh to mu dai muna bangaren lauyoyi ne masu sa ido dangane da tuhumar da shi yake wa Abubakar akan ana zargin sa da yada hotuna na batanci ga ita Aisha Ibrahim babaji yayin da yake yanke fuskarta yake yada waɗannan hotuna na tsaraici da kuma tare da dukkawayanta waɗanda suka sa baki a ciki su ma yake musu lokacin da suka kawo korafi zuwa ga chamber mu karkashin jagorancin shugaban lauyoyi na jihar Kano Aminu Sani Gadanya wato chamber ya Gadanya aka rubuta takardar korafi zuwa ga AIG nan da take ya yi umarni a fara bincike garin fada da bincike kuma sai kuma bincike ta zargo shi yayin da aka gano shi yake kyauta da tau yake yada irin waɗannan abubuwa shi na gurfanar da shi a gaban kotu kuma an sa wannan rana ne don ko ta faɗa ra'ayinta akan za ta ba da shi beli ko kuma ba za ta ba da shi beli ban za ta ba da shi beli wani irin sharuɗa za ta riga ta saka dangane da ba da shi beli
to mai sauraro barista Hussein kenan lauyan ita Aisha Ibrahim Babaji kai sai muna tare da ita Aisha wanda ake zargin ita ce wanda aka bata wa suna Aisha menene faru
abin da ya faru akwai wani saurayi sunan shi Sadiq mun haɗu da shi ne a gurin aiki sai nuna yana so na sai yake ce min shi da gaske ma yake yi zai turo nan da ba da dadewa ba sai na ce mishi ya hakura ba yanzu ba ai ba mu fahimci juna da shi ba ya bari tukunna abu natsa to sai ne yake ta faman takura mun kullun ya ta kira na in ma bai kira ni a waya ba sai ya zo kofar gidanmu ya ce ina fito ni kuma wani lokacin sai na ki fitowa shi ne ya ji haushi ya ɗauki hotuna na ya ɗora a kan bluetooth yake ta yin posting yake zazzagin mu
da ni a ina ya samu hotunan
a waya shi ne wanda muka yi hotuna a lokacin da muna gurin aiki
na'am ai wani aiki ne
aikin asibitin
to ke ya aka yi kika samu labarin cewa ana ya da waɗannan hotunan naki
kawai na duk yana da contact din ku ban san a ina ya samu contact din su bai ke ta tuttura musu da ƴan uwana da saurayina wanda yake zuwa guri na duk ya tura musu suke kira na a waya suke faɗa min cewa gashi an turo musu hotuna da wata number shine mu kuma muka yi ta bincike akai bamu gano ba sai muka kai can zumwan akai tracking din shi aka gano cewa shine
to ke yanzu me kike so ai
ina so a bi min hakkina kuma ina so kotu ta yanke mishi hukunci daidai da abin da yayi saboda mutanen gaba ma saboda mutane gaba ma su ji tsoron aikata haka
to mai sauraro Aisha Abubakar kenan wadda ake zargin ita ce wadda aka bata wa suna kai tsaye muna tare da shi lauyan wanda ake zargi barista za mu so mu ji cikakken suna
assalamu alaikum warahmatullahi sunana Aliyu Umar Faruk
to barista Aliyu gashi ana karar shi Abubakar Muhammad bisa zargin cewa yana saka hotunan fuskar wata matashiya kuma yanke kasan ya saka wasu hotuna na batsa me za ku ce game da wannan zargi da ake yi masa
to a matsayina na farko na lawyer wanda shi ya dauke ni ya retaining services dina sannan kuma a matsayin case din nan yana gaban kotu abinda zan iya cewa shine na farko tuhuma ce wadda ƴan sanda suke yi kamar yadda suka saba idan wani ya je korafi a gaban su ya ce an yi masa laifi kuma wannan laifin ya shafi wato laifin da ya shafi kasa criminal za su saka shi a FIR first information report charge kenan su charge shi su kawo shi kotu to wannan shine abin da yake a gaban kotu to amma abin da yake sama da wannan shine har yanzu a idan shari'a shi fa ba mai laifi bane ba saboda kamar yanda a tanadin kundin tsarin mulkin kasa na 1999 wato Constitution of the Federal Republic of Nigeria a kashi na 36 karamin kashi na 5 yana cewa duk wani wanda ake tuhumar sa da laifi to fa ba mai laifi bane ba sai an tabbatar da wannan laifin ta hanyar shaidu to anan
wato kotu sai kawai yanzu za ta iya cewa an yi ko ba a yi ba
anan da ni da mai korafi da lauyan mai korafi da ni lauyan sa ba za mu iya tabbatar da wannan laifin ba sai idan kotu ta yi sai ta bi shari'an nan ta zo karshe ta ce eh lalle wani mai laifi ne ko kuma ta ce ta ce ba mai laifi bane kamar yanda shi yake cewa shi ba mai laifi bane ba to shine abin da zai tabbata idan jama'a
to mai sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM kuma da zarar an ba da belin ko aka san haka zan sake dawowa domin in kawo mai sauraro halin da ake ciki